Kamar yadda kuka ji a farkon shirin, a Najeriya rundunar 'yan sanda ta jihar Katsina tare da haɗin gwiwar sojoji da 'yan bijilante sun samu nasarar kame 'yan ta'adda 15 da dabbobi 495 a yankunan ƙananan hukumomin Dan Musa da Faskari na arewacin ƙasar. Wakilin murya Amurka Sani Sha'aibu manumfashi na ɗauke da ƙarin bayani.
Jami'an tsaron sun sami nasarar daƙile ayyukan 'yan ta'adda ne a yankunan ƙananan hukumomin mulkin nan 8 inda ta'addanci ya fi yin ƙamari a jihar Katsina, inda har suka sami damƙe wani gagararren ɗan ta'adda da ke wannan yanki, kamar yadda kakakin rundunar 'yan sanda ta jihar Katsina SP Gambar Isa, wanda na tuntuɓa don jin cikakken bayani, ya faɗi a hiranmu da shi.
Mun kai wasu sumamai har guda biyu. Na farko dai area commander Dutsen Ma shi ne ya kai wannan sumamai, inda ya jagoranci 'yan sanda da tawagar 'yan bijilanti, inda suka samu labarin cewa an ga barayi ɗauke da bindigu kera AK-47 sun kai akan babura wajen guda 10, sun rako wasu shanu har zuwa wani ƙauye da ake cewa tsaunin Bala a ƙaramar hukumar Dan Musa. A lokacin da kuma aka samu labarin cewa da suka rako waɗannan shanu da tumakai zuwa wannan ƙauye, kuma sun juya sun koma. To dalilin da ya sa area commander ya ɗebi 'yan sanda suke musu kwantan bauna, kuma Allah ya ba da nasara, a ciki aka kama mutum 11 ƙarƙashin jagorancin wani Alhaji Adamu wanda ake wa lakabi da Shantal. Ya shahara kuma yana ɗaya daga cikin gagagagan barayi da muke nema, waɗanda suke damunmu da wannan sata ta dabbobi da sata da garkuwa da mutane. Mun kama shi da waɗannan mutum 11, kuma an sami shanu guda 185 da tumaki guda 54. Har ila yau a wannan rana da DPO na Batsari shi ma ya jagoranci Operation Fofada da kuma na sharan daji da tawagar 'yan bijilanti, inda suka fita patrol har suka kai kan hanya wacce ta taso daga Dankar zuwa ƙauyen Dangayya a ƙaramar hukumar Batsari. Kuma Allah ya ba su nasara, suka yi kicibus da wasu waɗanda ake zargin su uku ɓarayi ne daga cikin daji suke, kuma an same su da shanu guda 43 da tumaki guda 213 waɗanda ake zargin cewa na al'ummar ƙananan hukumomin nan ne waɗanda aka sata aka kora cikin daji. Kuma karka manta cewa damuna ta riga ta wuce, kuma cikin dajin yanzu ya riga ya musu zafi saboda operation kala-kala da ake. Akwai operation Sahel Sanity wanda yake na sojoji ne da Special Forces da Air Force, da kuma operation Fofada da sharan daji, sannan kuma ga haɗin kai da muke samu daga 'yan bijilante. Saboda haka daji yanzu duhu ya yi sauki, an samu haske, kuma ƙoƙari suke su ga cewa sun fita daga cikin dajin nan domin shigo cikin mutane su saje. Kuma wannan shi ne dalilin da ya sa muka cire ko ina duk wata hanya wacce za ta fito daga cikin dajin Rugu domin ta shigo cikin dare, kuma muna kan nasara akan waɗannan 'yan ta'adda.
Sani manumfashi murya Amurka daga Katsina a Najeriya.
To madalla a gaida Sani Sha'aibu manumfashi. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Ga Maryam Dauda ɗauke da ƙarshen labaran duniya.
Zanga a tsibirin Canary a jiya Asabar sun buƙaci a samar da yanayin rayuwa mai kyau ga dubban 'yan gudun hijirar da suka isa yankin tsibirin na Spain daga Afirka. Wani gangamin ɗaruruwan mutane da ke tafiya a hankali, wasansu da ƙafa, wasu kuma a cikin mota, sun ƙetare tsibirin Gran Canaria kafin su isa a Ginigin a garin Mogan, inda kusan 'yan gudun hijira 2,000 ke zama a rumfuna cikin yanayin da wani alƙali a harkokin baƙi ya kira mummuna na ƙasƙanci. Kuma sama da 'yan gudun hijira 700 a cikin ƙananan kwale-kwale aka ceto a jiya Asabar a cewar dogarawan tsaron bakin teku, abinda ya sa adadin mutanen da suka isa tsibiran ta hanyar teku mai cike da haɗari ya kusan kai 17,000 a wannan shekarar, adadin da ya lanka har su 10 idan aka kwatanta da shekarar da ta gabata. Raɗaɗin koma bayan tattalin arziki sakamakon annobar coronavirus na ƙara sa mutane da yawa a ƙasashe masu tasowa nemawa kansu rayuwa mai kyau a wasu wuraren, yayin da tsauraran matakan tsaro a ƙasashen yankin tekun Mediterranean ke nufin ƙarin 'yan gudun hijira na yunƙurin ƙetare teku, inda wasu da yawa ke mutuwa. Mayakan kungiyar IS sun fada a jiya Asabar cewa sun yi wani kwantan bauna da yayin sanadiyar kisan sojoji 14 a Burkina Faso, kasar da har-haren mayakan suka addaba gabanin zaben kasar da za a yi a wannan watan. Kungiyar da ake kira ISGS a takaice ta ce ta kai wani farmaki mafi muni akan dakarun kasar, a cewar wani sako da aka sanya a kafar yada labaran AMAK da kuma shafukan sada zumunta. Kishiyar kungiyar mayakan masu zafin kishin addinin Islama ta GSIM a shekarun jiya Juma'a ta dauki alhakin kai haran a shafin sada zumunta.
Mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To makwanni bayan kafa kwamitin binciken kashe-kashen da aka yi na zanga-zangar NSAS a Lagos, wakilan sojojin sun fara gabatar da shaida a gaban kwamitin. Wakilin muryar Amurka Babangida Jibril ya aiko mana da ƙarin bayani.
Brigadier General Ahmed Taiwo kenan ke gabatar da shaida a madadin rundunar sojin Najeriya a gaban wani kwamiti da gwamnatin jihar Lagos ta kafa domin grand bincike akan harba-harban da aka yi a jihar ta Lagos, musamman ma dai a yankin Lekki, inda ake zargin sojojin sun kashe wasu masu zanga-zanga kawo ƙarshen sashen rundunar 'yan sandan na SAS, zargin kuma da sojojin Najeriya suka musanta kwamandan sojin leƙen asiri na rundunar sojoji na 81 da ke birnin Lagos. Brigadier General Ahmed Taiwo ya bayyana cewa sojoji sun yi amfani ne da harsashi da baya kisa wajen neman tarwatsa masu zanga-zanga bisa umarnin da suka samu na neman ɗauki daga gwamnatin jihar Lagos, musamman ma dai shi kanshi gwamna Babajide Sanwo-Olu a ranar da aka kafa dokar hana yawon dare. Brigadier Taiwo ya bayyana cewa jami'an soji sun yi harbi ne a sama da nufin tarwatsa masu zanga-zanga, kuma ya gabatar da shaidu na irin kwanson harsasan da aka yi amfani da su a lokacin neman tarwatsa masu zanga-zanga a gaban wannan kwamiti da gwamnatin jihar Lagos ta kafa mai wakilai 8. Brigadier Taiwo ya bayyana cewa an tura sojoji gurare da dama a birnin da Lagos da suka hada da Badagiri da Ikorodu da Apapa da Alimosho da Ife da kuma shi kanshi Lekin, kuma a nan ne aka samu bayanan kisan mutane wanda kuma ya ce rundunar sojojin ba ta da hannu a ciki. Ga dai wasu bidiyo da rundunar sojojin ta nuna ma 'yan kwamitin. Wannan da ya na wani muryan soja ne da ke bada umarni ga daya daga cikin masu zanga-zanga a wajen da ya kwanta nan wurin yake bada umarni cikin tsawa. Yanzu haka dai wannan kwamiti da aka kafa a jihohi daban-daban na Najeriya na kukan cewa wasu da suka gabatar da aniyarsu ta gurfana irin waɗannan kwamitoci domin bada shaida sun ƙi zuwa, abinda kuma ya sa na tambayi wani ma da baya so na ambaci sunansa ko me zai ce game da wannan lamari.
If here hearing and at the end of the day you'll be satisfied with the judgment. Don't let anybody intimidate you.
Yace bai kamata mutane su noke ba, ya kamata mutane su je daure su je su ba da shaida domin taimakawa wajen gudanar da bincike da kuma tabbatar da abin da ya faru a wannan guri. Babangida Jibrin, Murya Amurka daga Najeriya.
A gaida Babangida Jibrin. To a yanzu haka an soma takun saka tsakanin kamfanin sukari na Dangote Sabana Sugar da kuma ma'aikatan kamfanin da al'umomin yankin da kamfanin yake a jihar Adamawa bisa ga batun wasu haƙoƙin da ma'aikatan da kuma haƙoƙin al'umar yankin. Wakilin muryar Amurka Ibrahim Abdulaziz ya aiko mana da rahoton.
Wannan nema dai kusan karo na uku da ma'aikatan wannan kamfanin sukari na Dangote da aka fi sani da kamfanin Sabana ke gudanar da irin wannan zanga-zangar lumana. To amma kuma a wannan karon har da matar hanyar numan zuwa Gombe sakamakon goyon ba da suka samu daga al'umma yankin da kamfanin yake. To wai ko me ya jawo haka? Ga wannan ma'aikacin kamfanin.
Tun da Dangote sai wuri domin mun fara neman wannan abu su gaya mana idan su sami ya sai kuma kokari. To abin da ya daga mana hankali idan an tashi za a ba ma sabbin appointment sai a rubuta musu wannan gratuity a appointment letter nasu. Kuka ce a to wannan ba wanda ne ba. Sai kuka ce to muna bukata a ba mu commission of service saboda mu san matsayin da muke ciki. An yi zama da su a nan. Havana. Dama sun ba mu kwana uku daga baya da muka fara protest suka ce sai an je Lagos an yi zama da shi professor Yakin wai bai da mandate bari ya nemo mandate an ba shi tuki sana cikin da su babu yanzu an yi shikin an je
to sai dai kuma dake karin haske Comrade Brando Adel dake cikin mashi a gabanin kungiyar ma'aikatan company wanda sautari ma da shi shugabannin company ke zama yace fitura ce ta soma kai su bango
sai mun zauna da su annan bayan rubuta takardun masu yawa matan tarwa a kan musamman sai mun zauna da su annan kuma a shugabannin ma na shan level sun da su ne ba suke cewa ne na ta kun ga shi ki a cikin zanan tanti a tsaka da shi zanan tanti ba ba takarda wani ya mun ya fada ne ka sai na ana ga ni ke wani da ta ke mu da harin to mun tambaye namu namu ne official cewa an da kake daga tunza ce babu babu ni namu
ya mako da zuwa yanzu duka kan ji daga bakin shugabannin kamfanin na Sabana ko abun ya ci tura inda suka ce ba sa da izinin magana da yan jarida sai dai ko a tuntube shekwatan kamfanin da ke Lagos to sai dai kuma gane da malamin ke neman kasancewa ya sa mataimakin gwamnan jihar Adama Chief Crowder sai soma baki
da mun tsayar da motoci da suke kawo kaya ma mun ce ba za a sauke kayan ba to da sa hannun Deputy Governor Commissioner of Police sun zo sun kira mutanen mu an yi zama da su aka ce wayannan mutane suna shan wahala kudin su ya kare ba abinci kaza muka ce to mun yadda a sauke
to wai ko shin mata ya za a magance wannan dambarwa a yanzu Architect Saadatu Aminu Bamba malama ce a kwalejin kimiyya da fasaha ta jihar Adamawa ta koshi a wace bangarori ne da abin ya shafa da asasanta
su shugabannin kamfani din ya kamata su saurari wa'annan ma'aikata da suke kuka kowane aiki akwai rules of engagement to in wannan abun yana cikin abun da suke kuka akai yana cikin abubuwan da dama tun farko aka yi signing akan agreement na su na rules of engagement to ya kamata dai su duba
su ma'aikata kuma fa
e su ma'aikata kuma a ƙara hakuri su ƙara hakuri kuma su bi abun din yanda ya dace su bi shi a hankali don su ma dai mutane ne kaman su so kuma su ma da za su tuna in su ne a halin da suke ciki ko kuma a yanayin da suke ciki din in su ne yaya ne su ma zai kasance da su so ya kamata su ma su duba they should reason with them and solve the problem at the end of the day
kuma da menene fata dai Allah sa a gano bakin zaren magance wannan matsala Ibrahim Abdul Aziz Sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya
to a gaida Ibrahim Abdul Aziz wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC yanzu kuma zan koma gefe domin Madina Mishanu ta gabatar da shirin matasa a duniyar gizo
matasa a duniyar gizo shirin ku matasa to masu sauraro barka da dawowa wannan filin na matasa a duniyar gizo tare da ni taku Madina mai shanu mai jagorantar wannan shirin sau ɗaya a kowane mako ga waɗanda yau suka fara sauraron wannan shirin matasa a duniyar gizo shiri ne da kai duba alfanu da kuma illolin shafukan sada zumunta duba da yadda komai namu ya koma yanar gizo yanzu to masu sauraro dai yau filin naku ne yau na tsakuro wasu masu bibiyar wannan shirin na wasu biyu domin jin irin tasirin da shafukan sada zumunta ke da shi a rayuwar su
irin tsara ka gida su zama Ismail
to zan ina sai in tambaye ka a matsayin ka na matashi idan an ce maka shafukan sada zumunta ko kuma na yanar gizo a turanci social media kenan me ke zuwa kanka
social network ne wani tsari ne wanda turawa kawo mana shi ko muke aiki da shi saboda yana tsara wayar da mu akan wasu abubuwa na rayuwa wanda da kusan ba mu san su amma sai ta hanyar social network wanda suke sadar da mu da wasu mutane wasu na kasa wasu kuma na jahu wasu ma local government din ku gaskiya social network yana da tasiri sosai a tare da rayuwata saboda ya sani na sadu da yawan mutane wanda ko ban tausaya ni yin sadu da su ba amma ta hanyar social network yana yin tasiri a tare da rayuwata kuma ina jin daɗin kasancewa da social network
to za ka iya rayuwa ba da social media ba
a ina ina Madina ai ba zai yi ba saboda already ko yaya ban ga kwana ɗaya zan ga mutane sosai wasu ma ba su dinga kira na yaya amma ta su ba kawo wallahi mun bar shi wallahi kuma ina jin kamar dan wa'an ban hawa dan duk daren